نآف صببنا الدمع نمري شؤونه ونذري على حكم النزوع حتونه فنحن نفاسي للهيام فنونه جوانا على قدر التخلف دونه فكل فؤاد جمرة تتأجج ثواب حراء للتحنث مدة فألبسه ذاك الجلالة بردة فلله عبد قال فيه مودة جعلت امتداح المصطفى لي عدة عسى روعة الميزان عني تفرج أصفت من الحساد أنفذ مقتلي بمدحي للهادي النبي المفضل وألزمته فكري فقلت لعذلي حقيق علينا مدح أفضل مرسلي حقيق علينا مدح أفضل مرسلي وإن كلت الأقوال عن واجب المدح هو الرحمة المهداة للكون كله هو الستر ياوي كل ضاح لظله مقيم عماد الدين أقيم عماد الدين حافظ أصله حبيب إله العرش خاتم رسله ولا شاء بعد الشهب أهدى من الصبح حشى ربه منه السرائر رعفة كما قد كسى منه الظواهر عفة ضياء إذا ما الجهل أظلم صدفة نعم ضياء إذا ما الجهل أظلم صدفة حليم إذا طاشت يد الطود خفة جواد إذا ضنت يد المزن بالسبح نعم جواد إذا ضنت يد المزن بالسفح ألا إنه ردي القوي من الردى ألا إنه الحق المبين لمن شدا جنا لمن استجدا هدى لمن اقتدى حيي من السؤال منهمل الندى عفو عن الجهال متصل الصفح
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا أيو جمعة شابير قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1443 wanda ya dace da 22 ga watan 10 shekara ta 2021 zamu ci gaba da karatun littafin takhmisul wasa'il al mutaqabbala wanda aka fi sani da 20 yau zamu tashi darasi na 18 insha Allah ta'ala kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata da malam yake magana akan falala da kuma daraja da fifiko da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabinsa sallallahu alaihi wasallam to shine zai ci gaba da bayani game da irin shauki da kuma bege da kauna da soyayya wanda ya samu kansa cikin ta ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda so in yayi tsanani shine sai ya koma shauki, sai ya koma bege. To shine yace na a fasababin dam'a namri shu'unahu, na a Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nisanta daga gare mu, ba ma kusa ba ma tare, ma'ana yayi min nisa, duk yadda nake son in sadu da shi bazan iya ba. To wannan shine na'a da tare da hamza, in an ce na'a bil aini to wannan yayi sanarwa anna'ayu kenan. Idan an ce kuma anna'ayu bil hamzi ko bil hamza to shine nisanta al ba'd, nisantar abu daga wani abu. To saboda haka na'a ai al mustafa abin zabi sallallahu alaihi wasallama na aya nisanta daga gare mu. To sakamakon wannan nisantar da yi, tunda dama nisantar masoya yana ƙara soyayya, duk sanda soyayyar girku cikin zukata kuma aka samu masoyan sun nisanta, to wannan so ƙaruwa zai yi, sannan zafin zai ta huruwa ba wai raguwa zai yi. Shi yasa suke cewa azzawaju yaqta'ul mahabba, wai aure yana yanke so, in dai ba a son so ya kare to ka a bari masoya su yi aure. Aga Laraba yake badi fasababin dam'a, sakamakon haka nan take fa nan take sai muka dinga zubar da hawaye na kuka saboda tunawa da masoyin mu, kuma gashi bai tare da mu, ka san so tari haka na faruwa, masoyi sai ya tuna da masoyinsa kuma bai ganin sa bai tare da shi, amma sai shi kama kuka ko sai ce namri muna shafe shu'unahu magudanar hawaye, ya an ce namri shine ainam sahu, muna shafe ma'ana muna daukar hannu ko wani abin shafewa muna shafe magudanar hawaye inda hawaye ke gudana, shine saman fuska zuba ɗe suke yi kuma muna shafewa, suna ta zuba muna shafewa, suna ta zuba muna shafewa. To shu'unahu shine masiluhu, wurin da hawaye ke kwarara yana gudu hanyar hawaye. To sai ce wa nadhri, kuma muna kwararar da hatunahu, ga yacan ƙarshe ruwan hawaye, yanci alhatunu shine almatar, ruwan sama, ɗaya daga cikin sunayen ruwan sama alhatunu. To ya kwatanta hawayen da ruwan sama saboda yawaitar zubarsu da kwararsu, kasan ruwan sama yana da yawa lokacin da yake zuba za ka ga yana ta zuba kwararar, to haka hawayen suke ta kwarara. To shine yace wa nadhri, muna zubar da hatunahu ruwan hawayen, sai yace ala bisa ga hukumin nuzu'i, hukuncin da shauki yayi muna, an-nuzu' shine ash-shauq, ma'ana ba wai da son ran muna mun ka zubar da hawayen nan ba, a'a tsananin son da muke wa manzon Allah da shauƙin shine yayi muna wannan hukunci. To ko mun so mu hakura mu hana kukan mu hana zubar hawayen ba za mu iya ba. To sai ce fanahanu, saboda haka mu masu begin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nuqasi, muna zozayya fununahu da nau'i nashi na shauki, ma'ana muna gogayya muna zoyayya muna fama da nu'aliju shine nuqasi, muna fama muna zozayya da fununahu nau'i nashi begin na manzon Allah lilhuyami, saboda makamni ya soyayya da muke masa, ya ce alhuyam shine son da yasa mai son ya di mauce bai ma san abin da ya kai ba, ɗaya ne daga cikin su ko kuma maratib na almahabba. To sai a ce alhuyam, so wanda yake yana gwamaye da demuwa. to shine yace fanahanu nuqasi mu muna zozayya da fununahu nau'in wannan begen da shauki lil huyami saboda tsananin wannan so a mai dimautarwa da ya shafe mu jawana bakin cikin mu da yake tare da mu dunahu kuma bayan saduwa da manzon Allah to zai ci gaba da gudana ne ala kadari takhallufi gurgudun rashin saduwar mu da manzon Allah mana in kaga mun daina wannan hawayen ko wannan bakin cikin to mun hadu da annabi amma mudun ba mu hadu da shi ba to wannan bakin cikin zai dinga gudana yana tawassuli gurgudun nisanta sa daga gare mu kaga ba zai taba haduwa ko da annabi ba sai ranar kiyama kenan har ya mutu to cikin damuwa yake cikin takaici yake cikin bakin ciki yake cikin kuka yake sai ranar gobe kiyama in ya samu haduwa da annabi gashi ga annabi to a wannan lokaci duk abin da yake ci yake ji zai yayi shi yasa duk zafin su da masoyi yake ji a zuciyarsa saboda masoyinsa ya nisanta gare shi da son hadu sai aga zafin ya mutu sai ce fa kullu fa'adin kowace irin zuciya jamratun ta koma da kasan kankashin wuta tashbihi ne baligun yayi ta ta'ajjaju wanda take ta huruwa da wuta tana ta huruwa ma'ana zukatan mu gaba ɗaya ciki suke da zafin su kai ka ce kankashe ne wanda yake ta huruwa da wuta sawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna muddatan wani lokaci bihira'in a kogon hira litahannusi saboda tunanin ko kuma saboda bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala to saboda wannan bauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a kogon hira wani lokaci da ya doka mai dan tsawo fa albasahu sai wannan zaman bautan wannan ibadar da ya zauna cikin kogon hira fa albasahu ya suturci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka li jalalata wancan daraja da matsayi da annabi yake da shi burdatan kuma a matsayin bargo babban bargo kamar kace ya lullube ne da wani katon bargo babban bargo to haka wannan tahannusin ya suturci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matsayi da daraja domin ai yana cikin wannan tahannusin ne Allah ya turo mala'ika akai masa wahayi da suratul alaq ayoyi 5 na farko ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kaga ashe wannan tahannusin da yayi daraja ya kara masa saboda sakamako ya samu sakamakon wannan zaman sai ya kara masa samun mataki na annabta akai masa wahayi aka saukar mai da alqur'ani to shine fa albasahu tahannusin nan zaman nan cikin kogo ya suturce shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka li jalalata waccan daraja waccan matsayin da annabi yake tare da shi burdatan kuma a matsayin bargo ma'ana suturce wanda yayi a matsayin kamar mutun najin sanyi sai a kawo bargo a lulube shi da shi kamar mutun najin zafi sai a kawo wani sutura mai maganin zafi sai a rufe shi da shi dan ya kare shi daga wannan zafin to sai ce falillahi alkhairin mamakin alkhairin Allah ya tabbata abdun ga wani bawa wa yana nufin shi alfazazi wannan malamai na kira ne da at-tajridu ka zo kana magana da kanka amma sai ka nuna kamar da wani haki to at-tajridu ake kiransa can a ilimin balaga to ba da wai wani bawa yake ba yana nufin kansa falillahi mamakin baiwar Allah ta tabbata abdun ga wani bawa kala shi wannan bawa da ya fadi yabo fihi ga haƙin manzon Allah mawaddatan kuma saboda soyayya duk baitocin nan da kake gani cikin alwasailul mutaqabbala to ya fade su ne saboda son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace ja'altum tidahal mustafa kaga ya maida zamiri zuwa gare shi ja'altu ni alfazazi na sanya imtidahal mustafa yabon annabi abin zabi uddatan ya zama mini tattali domin gobe kiyama li gare ni mana yayi wannan ne saboda ya kasance cikin kyawawan ayyukansa wanda yake tsammani ya shiga aljanna gobe kiyama sai ce raw'atul mizani firgitan ma'auni asa akwai fatan tufarraju anni ayaye min wannan firgitat sakamakon wannan yabo da nuwa annabi to akwai tsammanin firgici na almizani na awo tufarraju anni ayaye min wannan firgicin sai ya zan shi baya cikin waɗanda za su firgita a wannan rana sakamakon ya yabi annabi saboda son annabi kuma saboda neman lada sai yace asabtu na samu amfaza makatalin mafi zartuwar makasa min al-hussadi daga masu yi min hasada lokacin da ya fara wannan waƙin sai ya samu ƴan hasada wani ma ya zo ya ce wai ka ji shi wai son annabi yake yi wani ya ce kai bai ma iya waƙin bai ma iya yabo ba ya samu mahasada sai ya ce to asabtu na dace da amfaza makatalin mafi zartuwar makasa min al-hussadi daga su masu yi min hasada bi ma'ana yayi musu wani irin kisan kawo yuka domin sun yi mai hasada saboda su lalata aikinsa to sai Allah ya samu aikin nashi albarka sai ya ƙara samun daraja sama ga wanda yake da kamin yayyaba to wannan abun yafi komai ban haushi ga mai hasada duk sanda mutun ke maka hasada kan wata ni'ima da Allah ya maka sai ga kullun ni'imar karuwa take nunka ta Allah yake to zai ji da ɗaya da duniya kamar an soka mai wata kibiya a zuciya sai ji kamar ya mutu to shi yasa in kana da mai hasada yayi kokari ka bi hanyoyin yadda ni'imar za ta karu tana karuwa wutar hasada ta tashi da ciwon hasada yana karuwa to shine yace ta hanyar da yasa na samu dacewa da mafi zartuwar makasa kamar yanzu misali ga dan adam kaga akwai wurin da ana tsammanin da an halbe mutun da shi dan take sai shi mutu kamar a halbe mutun ga zuciya ka gani to wannan makatal ne an fazo makatalin zai yi wahala a soka mutun kibiya ga zuciya ya rayu ko ba haka bane zai yi wahala a halbi mutum ga kai halbi mai kyau kuma a ce yami to wannan shi ma an fazo makatalin to sai ce na samu wannan ne ta hanyar bimadhiya saboda yabo na ga lilhadi ga mai shiryarwa annabiyil mufaddali annabin nan wanda yake abin fifitawa akan halittu wa alzamtuhu na lizimta ma yabon manzon Allah fikiri tunanina mana da yazo zai yi wannan yabo na annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya dan fara tunaninsa ga yabon saboda ta yadda duk abin da zai dace ya dace da tunaninsa kuma kada ya zan ya fada abin da ba daidai ba fa qultu sai ni fada li uzali ga waɗancan masu zargi na ƴan hasada kenan al-hussadu da ya ambata a baya to sai ni ce gare su haqiqun ya cancanta alaina akan mu ni da ku ba wai ni kadai ba madahu mayabi afdali ba afdalu ba afdali mursali mafi falalar manzanni annan don ma kuskure ce to sai ce haqiqun ya cancanta alaina akan mu madahu yabun afdali mursali mafi falalan manzannin Allah shine manzon Allah ma'ana kuma in kuna iya kuje ku ba abin hasada bane dan ni Allah ya hore mini fasaha na zo nayi ba zargi na za ku yi ba hasada ta za ku yi ba kuma da kuje ku da mu da ku duka mu hadu mu yabi manzon Allah to me abin hasada sai yace wa in dudda al aqwalu magangannu na yabin manzon Allah kallat sun gajiya an wajibil madhi daga kawo abin da yake wajibi na yabin manzon Allah mana duk mutane su hadu kowa ya fadi irin abin da yake iya fada game da yabin annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ba za mu kai kole ba ba za mu jidda wajibi ba sai mun bar abin da ya kamata mu fada ba mu fada ba saboda gonata mai fadi kaga nan duka yana nuna musu mi shi ma fa bai komai ba su daina hasadarsa su daina zargin sa yabon ga da bai komai ba akwai abubuwa da dama fage ne mai fadi da za su zo su ma a hadu kowa ya fada abin da yake iya fada yace ba za mu iya dauke wajibi ba sai yace huwar rahmatu shi manzon Allah shine wata irin rahama almuhudatu wadda an ka bayar da ita kyauta lil kauni ga halittu kullihi gaba daya fa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to yana ishara ne zuwa ga wannan magana Allah yace ba mu aiko ka ba face ka zama rahama ga duniya ma gaba daya ka zama rahama ga halittu huwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama as-sitiru sitirani abin suturcewa ne yace kullu dahin dukkanin wanda a cikin rana yana jin zafin rana ya awi yana tarewa li zullihi ga inuwar manzon Allah duk mana duk wanda a cikin rana rana na bugu ne tana kuda ta eh to yana tarewa ne karkashin inuwar manzon Allah shine musulunci dan duk ni'imar da Allah ya baka duk wadatar da ka samu duk sarautar da ka samu in baka karkashin addinin musulunci to cikin wahala haki cikin rana haki ba za ka samu hutu ba sai ka yi mi sai ka shigo addinin musulunci muqimu imadiddini manzon Allah shine mai tsayar da ginshikin addini hafizu aslihi manzon Allah shi atsare da tushen addini habibu ba habibun ba wannan tanwinin kuskure ne habibu ilahil arshi dan can an ce wa yuzafu tanwinu wan nunani mimma yudafu wa yujarru sai duk sanda za a idafa kalma ba a sa mata tanwini habibu ilahil arshi masoyi ne ga mahalicin al'arshi khatimur rusulihi shine cikamakon manzannin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rabbuhu ubangijin sa hasha ya cika as-sara'ira zuciyar manzon Allah da kuma cikin sa ra'afatan tausayi ma'ana zuciyar annabi Allah ya cika ta da mi da tausayi shi yasa Allah ya siffanta shi da cewa ra'ufun mai tausayi ne mai jin kai ne to wala shay ababu wani abu ba'da shuhubi bayan taurari a hadamin asubi da yafi shari'a kama asuba in ka cire tauraro to ba abin da yafi asuba shiryar da mai tafiya kan hanya so da haka annabi matsayin asuba yake lokacin da bai zo ba kamar cikin dare ake cikin duhu ake yana tahowa sai gari ya waye to duk yadda ka bace ma hanya cikin duhu safiya na wayewa gari na wayewa sai kaga to ai ga hanya ne shikenan to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake so da haka matsayin asuba yake to rabbuhu ubangijin sa hasha ya cika as-sara'ira cikin sa da zuciyarsa asirin sa abinda aboye nashi shine suka ce zuciya da kuma cikin annabi sallallahu alaihi wasallama ra'afatan ya cika su da tausayi shi yasa duk yadda kawwa annabi laifi eh kan nuna nadama sai annabi ya tausaya maka ya maka afuwa kama kamar yadda kad haqiqa kasa Allah ya suturce minhu daga annabi az-zawahir gabban sa na zahiri ifatan da kamun kai babu wata gaba ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ka aikata abin da ba daidai ba saboda haka gabban gaba daya Allah ya suturce su da riga ta isma ta tsaro ta kariya ta yadda ba za su iya aikata abin da yake Allah bai yarda ba diya'un shi annabi sallallahu alaihi wasallama wani irin haske ne aina izamal jahalu duk lokacin da jahilci madin nan za'ida ci duk lokacin da jahilci azlama ya saukar da duhun sa sudufatan duhu wanda yake mai tsanani as-sudufa shine zulmun azimun ko kuma zulmatun shadidatun duhu mai tsanani to duk lokacin da jahilci ya sauku duhu to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sannan hasken sa zai bayyana sai hasken sai yayi duhun jahilci kamar yadda ya samu quraishawa cikin me duhun kai da jahilci awa sai ya haska kamusu ta hanyar wannan alqur'ani da yazo da shi da musuluncin da yazo da shi sai suka zama cikin haske a sha'anin rayuwar duniya ma da addini to shi yasa malamai suka ce komai ilimin ka in dai baka san addini ba to kana cikin jahilci cikin duhu haki in dai duniya dai ta ka sani halimun annabi sallallahu alaihi wasallama mai tsananin hakuri ne idza lokacin da tashat yadu taudi hannun famfalin dutse katon dutse shine a daudu to lokacin da hannun dutse babba tashat ta shanyi khiffatan saboda rashin nauyi da kuma kankanta to duk lokacin da famfalin dutse ya kasa wajen hankuri ka san babu abin da yake dutse hankuri dutsi ba a haushi a bige shi a sare shi a yi mai komai amma yana rama to wai san da ya kasa shi dutsi to shi kuma manzo Allah sannan ne hankurinsa ma zai bayyana kaga yafi kurman dutsi hakuri saboda haka annabi yafi dutsi hakuri sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi ne halimun annabi mai tsananin hakuri ne da juriya iza lokacin da yadu taudi hannun dutse tashat tashayi khiffatan wajen rashin nauyi da kankanta ko to abinda yake nufi anan shine mutum wanda a tabbatacce kuma mai juriya shine ya kamanta da dutse anan mana mutunin da yafi kowa hakuri da juriya da ƙarfi gashi Allah ya bashi ƙarfi fa amma kuma za ka ga yana da hakuri so tari za ka ga mafi yawa haka tsarin halitta yake waɗanda Allah ya ba ƙarfi da fita hankali amma sai ka gami Allah ya lullube su da mi hakuri don ba ba su hakuri ba sai a samu matsala sai su yi banna akwai wani za ka ga Allah ya bashi ƙarfin da sai shi fada da mutum biyat ko sama ga haka kuma ya bige su amma kuma za ka ga bai cika yawan fushi ba bai cika rashin hakuri ba to shi na ya kamanta da katon dutse saboda Laraba na buga misali wajen hakuri da dutse to wai sadda mutum wanda ya gawurta wajen ƙarfi wajen juriya da hakuri sadda hannu ne ya shanye game da hankurin to shi kuma zuwa Allah sannan ne hankurinsa zai bayyana to haka wannan kenan ya ta yi jawadun manzon Allah mai yawan kyauta ne a yaushe idza lokacin da yadul muzni hannun girgiji bannat tayruwa bisafhi da saukar da ruwan sama duk sanda girgize sun kake ruwan sama to shi annabi sannan yake tallafa wa mutane sannan yake matsawa wajen taimako ma'ana sadda an kai fari ba ruwan sama eh ga abinci yana neman ya lalace ka san lokaci an bi ko wane lokaci shiga matsala to sannan shi kuma annabi jawadun ne mai yawan bayarwa ne daidai lokacin mu kuma sannan muke ƙara daure aljihun sai ka ji an ce ana cikin yanayi saboda haka sai a hankali yanzu ko madadin lokaci ya kamata a taimaka wa mutane kamar irin yanzu misali sai haka mutane sun fi daure aljihunsu da akawun dinsu suna riƙe hannunsu su mai da hannayensu kamar hannun yan dambe ala ku saurara innahu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ar-radiyu wata kira wani abin nan wata luga ana cewa ar-radiyu ya dinna ana iya sa mata hamza ko a ce ar-radiyu ko a ce ar-radiyu duk guda ne ma'ana manzon Allah mai taimako ne al-qawiyyu mai tsananin karfi ne min ar-rada daga halaka duk sanda halaka tazo to annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi amfani da karfin sa karfi na hissi da na ma'anawi duka Allah ya bashi saboda haka halaka ba za ta same shi ba kuma in kana tare da shi kuma ba zai bari ka halaka ba ala ku saurara innahul haqu manzon Allah shine gaskiya al-mubin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai bayyana gaskiya daga mahaliccinsa shine Allah liman ga wannan da shada ya daga sautin sa ko ga wanda ya daga sautin sa yana wato kira to manzon Allah zai taimaka masa shine wanda ya daga sauti ko dai wajen kiran mutane ko wajen kira zuwa ga gaskiya akan ce shada bi ma'ana rafa'a sautahu bin nida ya daga sautin sa ta hanyar kira to manzo Allah yakan taimaka masa sannan kuma mai bayyanawa ne zuwa gare shi to sai ce ginin manzon Allah wadata ne limanis tajida ga wanda ya nemi taimako hudan annabi shari'a ne limani kita daga wanda ya nemi koyi da shi in dai koyi kake so to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi as-sadiqul masduqul ma'su duk abin da ya faɗa gaskiya ne kuma tsararre ne amma duk wanda ka bi ba annabi ba to zai iya yin ƙarya zai iya yin gaskiya ko ba ma'sumi bane hayyun manzon Allah mai tsananin kunya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min as-su'ali daga masu yawan roko yan bara jam'u sa'ilin su ne waɗanda koyo shi za su zo su tara hannu ku ba mu ku ƴan muna to manzo Allah mai tsananin jin kunya ne game da yace musu babu shi yasa annabi bai ce babu in ma kan roƙa lokacin babu sai ya ce ka jira har zuwa ajima kadan babu din fa wani abu na shigowa na musulunci sai ya dauka shi bashi ko zakka ko wani abu in kuma yaga akwai wani mai hali sai ya ce wane a kawo kaza a taimaka ma wani amma annabi bai cewa babu sallallahu alaihi wasallam munhamilun nada manzon Allah mai kwarara kyauta ne in zai baka kyauta to bungula ma yake sai ka koshi afuwun annabi mai tsananin afuwa ne anil juhali daga jahilai wa a'rid anil jahilina wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama to haka annabi yake duk sanda jahili yayi mai wauta to manzo Allah sai ya bai afuwa saboda bai sani ba ba a ce ai jahili ne ba ni ma bari in yi mai wauta kamar yadda wani mawaki ke cewa kar wanda ya muna jahilci to mu ma za mu yi masa jahilci muttasilu safhi kuma annabi mai sadar da rangwame ne as-safhu shine kauda kai akan laihi ga wanda ya malai shine mutun ya zalunce ka kai masa afuwa kuma baka kallon sa da yayi maka laifi shi ake kira da as-safu eh ba wai kace ka yabe ba amma in wata munasaba ta taso sai ka dinga ba mutane labari ai lokaci kaza ya taba cin amanata to babu as-safu shi as-safu in mutune ma abu zaka goge shi kamar ma bai aikata ba to haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam to nan zamu kwana insha Allah sai wani sati sai mu tashi shafi na 38 binne muka fada ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.